Kotun ta kurdeta mai mambobi kimanin 22 a zaman da ta yi a ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Abdul Dan Galadima a wannan Juma'a 5 ga watan Afrilu ta mai da hankali ne kan buƙatar da ofishin ministan shari'a ya gabatar a madadin gwamnatin Niger danganin ta cirewa shugaba Muhammad Bazoum rigar kariya a matsayin matakin share fagen shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kuliya sanadiyar zargin cin amanar ƙasa kusa a kungiyar fafutuka ta Rotabu Muhammadu Ciro Ma'isami na cewa bai ga matsala ba tare da wannan mataki
tunda an kuna tuntun horko-horkon da aka wanga mulki da sojoji suka yi sun tabbatar da cewa suna da hujjoji na cewa bararren shugaban kasa Muhammad Bazoum ya kiraye ga horon shi da sauran kasashe ma iska wahari a kasar mu ta Niger kuma akwai ma ministan shi na harkokin waje wanda karara ya fito ya gayi a kafafin watsa labaru ta kawo farmaki Niger saboda a kudda shugaban kasa Bazoum kuma a maida shi bisa iko to ina ga cikin wannan tahiyyar ce su da kansu maikwanta na yanzu suka samu hujjoji a tuhuma tsohon shugaban kasa ga laifin da shi aka yi tuhuma shi da shi kenan za a ba shi dama ya je gaban kotu ya je gaban alkali ya kare kanshi ya nuna wannan laifi yayi ko kuma bai yi shi ba
lauyoyin hambararren shugaban kasar waɗanda Maitre Musa Kulibali ya wakilta a wannan zama sun buƙaci kotun ta ɗage shari'ar zuwa wani lokacin na gaba da yadda za su sami damar binciken takardun shari'ar su kuma gana da mutumin da suke karewa sai dai hakar su bata cimma ruwa ba domin alƙalan kotun sun ayyana ranar 10 ga watan Mayu da ke tafe a matsayin tasirar da hukuncin da za su yanke magoya bayan shugaba Muhammad Bazoum irin su Sahalin Muhammadu da ke ganin rashin cancantar hanyoyin da aka bi a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar ta Niger na fatan ganin za a yi adalci a wannan haraka
dama ce wadda su wannan jujujin wannan mai alƙalai wanda sun ka dade suna alƙalanci a kasar mu dama ce ta su yi kamar irin abin da muka gani a Senegal su faɗi gaskiya abin da a gaskiya shin kotun nan tana da hurumin da za ta iya ta hidda ma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad ta hidda mishi rigar kariya saboda abin da muka sani dai kotun koli ita ce adda wannan hurumi da wannan dama kuma a zawo wannan su zawon ko shakka babu sun ce sun shure wannan kotun to muna son mu gani shin za a tsaya a faɗi gaskiya tsakani da Allah a yi shari'a don saboda 'yan kasa ko kuma za a yi ta nisan saboda a cimma wasu manufofi
sakin shugaba Muhammad Bazoum da iyalinsa da ma mukarraban gwamnatinsa na daga cikin sharuɗan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da manyan ƙasashen duniya suka gindaya wa hukumomin mulkin sojan Niger kafin su sake mayar da cikakkiyar hulɗa da wannan ƙasa yayin da mahukuntan ƙasar ke cewa abin na da kamar wuya saboda girman laifin da suke zarginsa da aikatawa a baya kotun sai dai ta umarci a sallame shi sai dai abin bai yi tasiri ba dalili kenan tun daga wancan lokaci kawo yau magoya bayan shugaba Muhammad Bazoum ke fassara matakin ci gaba da tsare shi a matsayin bitar kullun siyasa sai mummuni barma mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar